Aisha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Juma'a, 8 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Dakarun Suriya da kuma da ake jagoranta sun sanar da kawo ƙarshen wani aikin da suka shafi mako guda suna yi domin kawo ƙarshen wani boran wata ƙungiyar cikin gida mai alaƙa da Kurdawan. Ya zuwa yanzu ƙasar Canada ba ta nuna wata sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan ƙasarta da har yanzu ke tsare tare da tsufin mayakan ISIS a gidajen yarin Kurdawa da ke Siriya. A jiya Alhamis, Birtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsire daga gidan yari bayan ya boye a ƙarƙashin motar da ke kai abinci.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyoyin kare haƙoƙin jama'a a fannin makamashi sun ƙudiri aniyar maka gwamnatin Najeriya kotu saboda zarginta da yin fatali da yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin Najeriya da Nijar a fannin makamashi, kamar yadda jagoran 'yan fafutukar Alhaji Mustapha Kadi ya bayyana.
Shi makamashi a yau ya zankawa iskan da muke shedawa, ya zankawa irin ruwan da muke shawa. To, saboda muhimmancin shi, Majalisar Ɗinkin Duniya gaba ɗaya ta sanya shi cikin haƙƙin ɗan adam. Kenan wanda ya kwace maka shi ba bisa huskar doka ba, kawo da ƙasar Najeriya ta yi muna, ta taka doka kenan tana da nauyin tabiya.
To, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka, muna tafa da rahoto akan ziyarar da ministar ma'aikatar jinƙai ta Najeriya ta kai jihar Borno a Najeriya, inda ta ƙara nana ta ƙudurin gwamnatin ƙasar na rage talauci, ta kuma kai tallafin abinci ga wasu 'yan matan Chibok da aka ceto da kuma wasu tubabbin 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ga ma abin da wani daga cikinsu ke cewa.
Muna da ɗan wasu damuwoyinmu haka waɗanda kuma muke so a taimaka mana. Kawai muna so ne a taimake mu da abu na jari wanda za mu yi kasuwa, domin rashin kasuwa ɗin shi ne yake kawo problems, yake kawo terrorism. Don kana da abun da za ka yi, ba za ka je ka saya kana ka taɓa abun wannan, ka taɓa abun wannan ba.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikare ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Dakarun Siriya da Kurdawa ke jagoranta sun sanar da kawo ƙarshen wani aikin da suka shafi mako guda suna yi domin kawo ƙarshen wani boran wata ƙungiyar cikin gida mai alaƙa da Kurdawan. Duk da dai masana sun ce har yanzu ƙungiyar mai samun goyon bayan Amurka na fuskantar manyan ƙalubale a yankin mai rinjayen Larabawa. Dakarun SDF na Siriya sun faɗa a ranar Laraba cewa sun kammala ayyukan sojinsu a yankin na gabashin Deir ez-Zor, yayin da suke ci gaba da wani aikin ba sassautawa a wani gari da ke yanki mafi fama da rashin zaman lafiya. Ofishin sa ido kan ayyukan take haƙƙin bil'adama a Siriya da ke da mazauni a Birtaniya, wanda ke gudanar da bincike ta ƙasa, ya faɗa a jiya Alhamis cewa faɗan da ake yi tsakanin dakarun SDF da tsofaffin mambobin wata haɗakar mayaka ta yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙalla 90. Amma kunjiya ne dai faɗa ya kwabre tsakanin dakarun SDF da cibiyar soji ta Deir ez-Zor da Larabawa ke jagoranta, bayan da Deir ez-Zor ɗin ta tsige kwamandanta Ahmed Al-Kabul, wanda ake kira da Abu Kaula daga ofishinsa. Ƙungiyar dakarun ta SDF ta zargi Abu Kaula da wasu jagororin cikin gida da dama da aka ta laifuka daban-daban da suka hada da cin hanci da alaka da gwamnatin Siriya da mayakan da Iran ke goya ma baya. Yanzu ƙasar Canada ba ta nuna sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan ƙasarta da har yanzu ke tsare tare da tsafin mayakan ISIS a gidajen yarin Kurdawa da ke Siriya. Har yanzu ƙungiyar dakarun ta SDF ta Kurdawa, wadda Kurdawa ke jagoranta, na riƙe da mambobin ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama a gidajen kurkuku da ke cikin hamada da suka hada da 'yan ƙasashen waje da aka ƙiyasta yawansu ya kai 2,000. An kuma ƙiyasta cewa akwai matan aure da yara da sauran na tare da mayakan na ISIS su 50,000 da ake tsare da su a sansanoni daban-daban. To, sai dai duk da kiraye-kirayen da SDF ɗin ke yi na kwashe 'yan ƙasashen waje a mayar da su kasashensu domin yi musu shari'a a gida bi shiga kunnuwan da ake kira ba. Kasar Canada wadda ta ba da gudunmuwar dakarunta a yakin da aka rika yi da kungiyar ta ISIS ya zuwa yanzu bata dawo da mayakan ISIS din ko dai zuwa gida ba, illa mata kadan da yara, lamarin da shi ma aka ta kai ruwa rana akan shi sakamakon tsoron shigar da yan ta'adda a cikin kasar. Duk da ganin da ake cewa ba lalle bane ayyukan Rasha a sha'anin yanar gizo su zama abin tsoratarwa ga kasashen yamma sakamakon ganin yadda Moscow ta mamaye Ukraine a watan Fabrairu shekara ta 2022. Duk da haka jami'ai a fannin ayyukan yanar gizo a kasar Ukraine sun ja hankali kan cewa Moscow bata daina gwada sa'arta ba. Maimakon haka manyan jami'an hukumar leken asiri ta Ukraine sun yi gargadin cewa Rasha na ci gaba da sabunta dabarunta a aikin da take na inganta ayyukanta na yanar gizo a matsayin wani bangare na daftarin yakin da take yi.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu tabo bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, kungiyoyin kare haƙoƙin jama'a a fannin makamashi, mambobin gamayyar kungiyar Kodai, sun kuduri aniyar shigar da ƙara a gaban kotu saboda zargin Najeriya da yin fatali da yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakaninta da Niger a fannin makamashi. Wannan na zuwa ne bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya katse wutar lantarki a ƙasar a zaman wani bangare na takunkumin kungiyar Sediyawu bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yuli. Matakin da 'yan fafutuka suka ce ya sabawa doka, kamar yadda za a ji daga jagoransu Alhaji Mustapha Kadi a wani taron manema labarai da suka kira, wanda wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya halarta.
Rajejeniya akan makamashi tsakaninmu da Nigeria bai shahi Sediyawu ba. Shugaban kasar Nigeria, incin shi ne tun da kasar shi ce, kuma lantarki nashi ne na Nigeria, yana iya cire, amma da kai hakkin da ya kamata a biya shi mu. Domin a yau ai kun ga a cikin hili muka zo muka yi wannan sanawa domin ba huta. Wannan matsala rashin huta ya kawo cikas a cikin aikin kamfanuka da dama. Lokacin da muke kokowa kasar mu ta ci ta yita da cikin wato matsaloli, ka kumanta da shi makamashi a yau ya zankawa iskan da muke shedawa, ya zankawa irin ruwan da muke shawa. Tunda komai kake yi yanzu sai an yi aiki da hutar lantarki, to saboda muhimmancin shi wato majalisar ɗinkin duniya gaba daya ta sanya shi cikin haƙin ɗan adam. Kenan wanda ya kwace maka shi ba bisa huskar doka ba, kawo da ƙasar Najeriya ta yi muna, ta taka doka kenan tana da nauyin tabiya incin 'yan Nijar.
Wannan na nufin ko da yana da niyyar shigar da ƙara a gaban kotu?
Insha Allahu muna da niyyar shiga da ƙara a gaban kotu domin ƙasar Najeriya ta biya haƙin 'yan Nijar duk hasarar da aka yi, wato Najeriya za ta biyanta.
Najeriya ce ko Sediyawu?
Ba da Sediyawu muka yi rajejeniya ba, mu da ƙasar Najeriya ne muka yi rajejeniya. Lokacin da muka yi wannan rajejeniya Sediyawu ma ba a girka ta ba, to kenan ba mu da wani waiwayi Sediyawu. Najeriya ita ce ta cire huta, to mu ma sai ta biya mu incin mu.
An yi katari wannan mataki an dauke shi ne a lokacin da Najeriya ce ke shugabancin kungiyar Sediyawu, ba ganin kamar abu ne da za a iya cewa ya zame wa ita tarayyar Najeriya dole hukumominta su mutunta matsayin kungiyar Sediyawu sakamakon juyin mulkin da aka yi a Nijar.
A huskar rajejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa ba wanda yake iya sa wani dole, ba wanda yake iya tilasta ma wani. An sanya hannu, idan ka taka rajejeniya ka san baya abin da zai fitowa. To shine yau muka zo mu gaya ma 'yan ƙasa gaba ɗaya, kun mu shaida ma duniya gaba daya an taka haƙin 'yan Niger, abinda muke tambaya a biya mu haƙin mu. Yannan kuma kira ga sojoji da gwamnatin transition na cewa da a yanzu mu bar dogara bisa wata ƙasa, ga arzikin man fetur, ga arzikin uranium, ga arzikin gawayi. A yanzu ma zancen da nake muku arewacin Niger da gawayi ake hutar lantarki, kenan muna da dama ga gawayi ko ina a jamhuriyar Niger, har ma mu ba waɗansu sadaka.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A jiya Alhamis, Birtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsere daga gidan yari bayan da ya boye a ƙarƙashin motar da ke kai abinci. An yi imanin Daniel Abed Khalifa ya arce daga gidan yarin mai matsakaicin tsaro da ke birnin London ne a ranar Laraba, inda ya fice daga kicin din inda yake aiki ya makale a ƙarƙashin motar da ke kai abinci. A jiya Alhamis ne ministan shari'ar Birtaniya Alex Chalk ya shaida a majalisar dokokin ƙasar cewa za a kamo Daniel Khalifa kuma zai fuskanci hukunci. A yanzu dai an baza komar neman wanda ake zargi da ta'addancin shekaru 21 a duniya ko ina a faɗin ƙasar, da ya haɗa da tsauraran bincike a tashoshin jiragen ruwa da na sama. To sai dai har zuwa yammacin jiya Alhamis a Birtaniya, 'yan sanda sun ce ko ɗuriyar Khalifa babu. Haɗaɗɗiyar daular Laraba ta samar da asibitin tafi da gidanka, tana kuma raba magunguna a Chad domin tallafa wa 'yan gudun hijira da suka arce ma laifukan keta haddin bil'adama da ake zargi ana aikata a makwabciyar ƙasar Sudan. Haka zalika wani rahoton kwanan nan na majalar Wall Street ya ce haɗaɗɗiyar daular Laraba tana kuma samar da makamai ga ƙungiyar dakarun sa kai da ake zargi da aikata miyagun laifuka da dama, zargin da haɗaɗɗiyar ƙungiyar wato daular Laraba ta ƙaryata. Dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira suna ƙasar ta Chad ne bayan da suka arce daga irin aika-aika da ake zargin tsagerin ƙabilar Laraba da ake kira Janjaweed da aikatawa. An samar da ƙungiyar dakarun katakwana ta RSF da ke fada da sojoji a yakin basasar Sudan ne, kuma har yanzu tana da alaka da ƙungiyar ta Janjaweed da Muhammad Hamdan Dagalo da aka fi sani da Hamaiti ke jagoranta.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ministar Ma'aikatar Jinƙai da Rage Raɗaɗin Talauci ta Najeriya, Dr. Beta Edu, ta nanata ƙudurin gwamnatin ƙasar na ƙoƙarin rage talauci a tsakanin al'ummar Najeriya, da yanzu haka adadinsu ya kai kusan miliyan 133. Ministar ta bayyana hakan ne a lokacin da ta kai ziyara jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiyu ya aiko mana da wannan rahoton.
Ministan Ma'aikatan Jinƙai da Rage Raɗaɗin Talauci na Tarayyar Najeriya, Dr. Beta Edu, ta ce suna ƙoƙarin rage talauci a tsakakanin 'yan Najeriya da ya zaka ake da mutane fiye da miliyan 133 a tarayyar ƙasar, saɓanin mutane miliyan 70 da ake da su. Ministan wannan ziyarar jihar Borno ya wanda ya kasance ziyarar ta na farko a cikin jihohin da ke tarayyar Najeriya, ta wanda shiga salon tsohon kama aiki a tarayyar ƙasar, kuma wanda ta kasance mafi ƙarancin shekaru a cikin ministocin ƙasar da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya zaɓu. Ce tana so ta ga sun taimaka wajen magasa rayuwar al'umma, musamman ma 'yan gudun hijira da sauran jama'a da ke fama da talauci a ƙasar.
We have poor persons. The numbers are going from 70 million extremely poor persons all the way up to 133 million persons that are living below poverty line in.
Ta ce muna da matarwata da dama a ƙasar. Ta ce yanzu haka daga mutane miliyan 70,000 adadin mutanen ya ƙaru zuwa miliyan 133 wanda ke fama da talauci a ƙasar. Ta ce yanzu hakan shugaba Bola Ahmed Tinubu yana kokarin ba 'yan Najeriya tabbacin cewa ana kokarin zamo wadannan mutane daga cikin talauci bisa irin wannan tsare-tsare da yake da shi. Saboda yana tsare-tsaren ƙudurori guda 7 ce za mu iya rage ƙarfin wannan talauci da jama'a ke fama da shi.
And we integrate Nigerians back into their communities and into their native lands where they come from.
Ta ce za mu yi kokarin mai da mutane zuwa wurin mutanensu na asali. Ta ce ba ma so mu samu 'yan gudun hijira dindindin.
To be able to move from giving them fish to teaching them how to fish.
Tace ba su a dinga bayan mutane kibi ko da yashi. Tace kuma ana so a koya musu yadda za su dinga kama kibi su da kansu.
And one of the agendas on the front burner is eradicating, ending poverty in this country.
Tace ɗaya daga cikin abin da sa gaba a Najeriya shine tabbatar cewa sun yi kokarin kada talauci a cikin al'umma. Shi ko gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umarazin ya mai da jawabi yana mai cewa
poverty is one of the root causes of insurgency, and therefore if you address poverty you will address insecurity.
Yace talauci na ɗaya daga cikin abin da ke haddasa ta'addanci, da haka idan aka magance matsalar talauci a magance matsalar rashin tsaro.
We have over 200,000 refugees living in the Republic of Niger. We still have about 60,000 living in the Republic of Cameroon and about 34,000 living in the Republic of Chad. We must work together with a view to repatriating these refugees. This is not an easy task.
Gwamnan ya ce yana son yin magana akan yan gudun hijira. Yanzu hakan muna da yan gudun hijira a kasashe da dama, kuma yanzu hakan muna da yan gudun hijira da ya kama fiye da 200,000 a kasar Nijar, kuma muna da wasu fiye da 60,000 a kasar Kamaru, muna da kuma wasu fiye da 24,000 a kasar Chad. Dole mu aiki tare da ku don mu samu mu dawo da waɗannan, don wannan ba garamin aiki ba ne, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azalum. Ministan ta ce samar da kayayyakin abinci ga tubabbun yayan gungiyar Boko Haram a sansanin yayan gungiyar Boko Haram din, tare da wasu yan matan ciba guda aka samu a kwato. Gama abin da daga cikin suke cewa,
mu ne Boko Haram serpentas wanda muka tuba muka dawo zuwa gari domin a zauna lafiya. Sa'annan kuma muna da dan wasu damuwoyin mu haka waɗanda kuma muke so a taimaka mana. Kawai muna so ne a taimake mu da abu na jari wanda za mu yi kasuwa, domin rashin kasuwa din shi ne yake kawo problems, yake kawo terrorism. Dan kana da abun da za ka yi, ba za ka je ka saya kana ka taba abun wannan ka taba abun wannan ba. Muna so tuban mu din ya zama na ba problem.
Dai daga cikin shugabannin tubabbun yayin gungiyar Boko Haram kenan ke miƙa gogonbaran sa gwamnatocin kasar game da irin tallafin da suke bukata a halin yanzu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Ashe dai akwai kwantan kwantattun bayanai akan biliyoyin nairorin da gwamnatin tarayya ta tura wa jihohi domin rabawa talakawan da ake ganin suna ta faman zaman zuru.
Wannan abincin ba a bayar da wannan kudin da gwamnatin tarayya ta bayar ba kyauta bane, bashi.
Wallahi tallahi duk wanda ya hawo shugabancin nan, ko Atiku ko Kwankwaso ko shi fita Obidin, wallahi tallahi abin da zai yi kenan, saboda kasan ta riga ta lalace.
Game da maganar zirazaran zargin zukulkular toshiyar baki da aka yi kwamitin masaukilan tarayyar Najeriya, kuwa wasu bayanai ne ke nema su bayyana sandarinsu.
Gaskiya majalisun Najeriya sun yi kaurin suna a wurin jama'a akan koyaushe abin da suka sa a gaba karban kuɗi ne a duk maganar da ta so.
Ya rage wa hukumar da na rubuta mata na ICPC ta bincika wannan account din, akwai wani shugaban polytechnics ko shugaban university da ya sa kuɗi ma wannan account din.
Sai dai kuma tuni ganin hukuncin da kotun tsaron ƙarar shugaban ƙasa ta yanke a Najeriya. Ta sa lauyoyi sun fara gaya wa duniya cewa akwai sauran yakin sunkuru.
Ta san wannan shine mataki na farko, sai an je kotun koli, don haka ba a gama kallon ba tukunna.
Waɗannan ba so mun taimaka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan tattaro muku manyan labaru. Shiri na 134 cikin jerin shashiryan manuniyan da kan tattauna da ƙwararru. Ƙwararrun kuma su aka ga sun fara korafi akan tarin tilin kuɗin da aka ce za a tura wa gwamnoni don tallafawa talakawan da ake ganin sun tagayyaru. Sai dai kuma tuni gwamna Umar Muhammadu Bagon jihar Naija ya ce naira miliyan 5,500 da aka ce za a tura wa gwamnonin jihohi fa ba kyauta bane, akwai bashi cikin kuɗin.
Jama'a su sani cewa wannan abincin ba a bayar da wannan kuɗin da gwamnatin tarayya ta bayar ba kyauta bane, bashi. Gwamnatin jihar Nairo za ta biya a nan da wata 20. Kowane wata in kawo raba tsaban kuɗin ƙasa za a cire abin da ya kamata a cire. Gwamnatin tarayya za ta biya kashi 48. Karamin hukumomi da gwamnatin jiha za su biya kashi 52. Saboda haka bayan haka muna so Allah ya yarda mu fita cikin wannan masifa na yunwa da kalubale a gwamnatance. Muna kudirin cewa za mu gyara filaye kowane karamin hukuma hectare 10,000 don mu nome don 'ya'yanmu su samu aiki. A wannan muna so mu dauka samari da mata aiki mutum 500,000, sannan mata da za su shiga daji su ɗibo mana kaɗayan mutum 400,000.
Game da maganar ganin gazawar gwamnati kuwa, garkuwar matasan Najeriya Alhaji Muhammad Lirwan Bawa Coci ne ya ce kai talakawan Najeriya ma fa na da laifi, kuma sai sun sauya ne ƙasar ma za ta gyaru.
Mu
talaka mu ma muna da laifi in gwamnati tana da 60% muna da 40%
kamar yaya
yanzu ban sani in ka duba masaran da zaka siya a kasuwa rabi zaka sai totuwa rabi kuma zaka sai masara to mu talaka dole sai mun tsaya mun addu'a yanzu nan mun yi shugaban Buhari yayi abin da zai iya ba a samu nasara ba to wannan karan kuma sai muka zo muka ce mu mun cire wancan sai Buhari din Allah ka zaba mana mafi alheri to abin da ya kamata mu bi su da addu'a ne duka kwana 100 muka yi kuma ina son ka sani Isa wallahi tallahi duk wanda ya hau shugabancin nan ko Atiku ko Konkoso ko shi fita Obi duk wanda ya hau wallahi tallahi abin da zai yi kenan saboda kasan ta riga ta lalace ba wani abin da za a yi ana maganar Peter an cire da sauransu eh cire da garin Peter bai kamata a cire ta nan take ba kamata a bi taki mataki kama a cire to amma dukkan so ina shugabannin ba wanda ba shi da korafi akan in ya hau kan mulki nan zai cire wannan tallafi insha Allah na san ana cin wahala kowa ko gidana ina cin wahala amma bayan wuya sai dadi mu ci gaba da musu addu'a kasan mu ta zauna lafiya mu kuma talaka mu tabbatar mun rike amanan da Allah ya bamu
tafiya sannu dai wutar daga karan da aka yi wa committee majalisar wakilan tare na Nigeria ta riga ta ruru saboda shugaban committee majalisar wakilan tare na Nigeria da aka zira wannan zaren zargi Honorable Yusuf Adamu Gadi ya ce ba yadda za a alafta wa mamban committee shi irin wannan babban zargi kuma yayi shiru
wannan committee muna aiki mu ɗan Nigeria sun ji dadin abin da muke yi to kosam wata gidan jarida ta yanan gizo ta zo ta yi magana cewa akwai wani a cikin committee da ni nake shugabanta ba ni suke zarga ba wanda ya zauna da jami'an university ya ce a bada kuɗi a wani account mun yi bincike kuma ya kai ga mun kira wa'annan manyan jami'an polytechnics yau wai sun zo sun zauna da wani member na committee nan kuma ya nima su bashi wani abu idan yau suke zuwa basu taba zuwa nan ba to ta ina aka hadu da su har aka ba su number account number da zasu sa kuɗi na rubuta mu ICPC ta bincika wannan account din akwai dangantaka na kuɗi tsakanin wannan account number da suka buga a jarida da wani member committee na in akwai jami'an tsaro su tuhumi wancan dan majalisan amma ba committee na duka ba wanda zan sha mamaki in aka samu wannan tun daga jami'an da ake ce su suka sa kuɗi sun zo gaban mu sun ce su basu taba zuwa gaban committee ba so ta ina suka yi to ya rage wa hukumar da na rubuta mata na ICPC ta bincika wannan account din akwai wani shugaban polytechnics ko shugaban university da ya sa kuɗi ma wannan account din kuma akwai wani a account din da ya tura kuɗi wa wani member mu na committee in babu kaga zamu dauki mataki akan wa'annan kungiyoyi masu rihotun kariya
sai dai kuma duk wannan zube ban ƙwariyar zube hujjoji malami a jami'ar babban birnin tarayya Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce akwai dalar dalilan da kan sa ƴan ƙasa fa suke yawan zira-zaren zargi ga masar tarayyar Nigeria akan tana wuru-wuru
gaskiya majalisun Nigeria musamman majalisun tarayya sun yi kaurin suna a wurin jama'a akan koyaushe abinda suka sa a gaba karban kuɗi ne a duk magana da ta so komai amfaninta da ƙasa komai barna da abu yake wa ƙasa idan suka ce suna bincikar shi sai aga kama akwai abinda ake danka musu magana tana mutuwa to kin ga shugaban wannan committee na majalisar wakilai da yayi wannan magana zargin da aka yi din duk da zargi ne wanda bai kamata a yi shi ta haka ba tunda ba a fito da cikakkun shaidu ba amma duk wanda ya ji maganar kawai ya dauka ya yadda cewa akwai irin wannan take-take sai in ce sai a bari ya kirawo hukumomin da yake cewa yanzu zai kira su gaba ɗaya wanda watakila a nan maganar za ta mutu a faɗi suwaye da suwaye suke karɓan kuɗaɗe a cikinsu
ashe dai akwai lauyoyin da ke ganin wajibi a nutsa-nutsan nuna wa duniya wasu abubuwan lura game da shari'ar shugaban ƙasar da aka yanke hukunci domin nazarin abubuwan da suka faru barisa Elzubar Abakar lauya ne mai zaman kan shi kuma ya ce duk da yanke hukunci har yanzu fa akwai sauran daru
abin da zai tasirantu ga zuciyar 'yan Najeriya shine yadda wannan hukunci ya zo da yadda aka haska shi a talabishin na ƙasa da yadda social media ya ba da dama mutane suna ma posting na abubuwan da ake lokaci bayan lokaci to amma a gundarin shari'a ɗaya daga cikin abin da zai jawo hankalin 'yan Najeriya shine yadda yadda aka yi magana akan damar da hukumar zaɓe take da shi na ta ɗauki matsayi nata ba tare da la'akari da abin da aka rubuta a kundin tsarin zaɓe na 2023 ba, wannan bai da kyau. Na biyu, an kawo zargi da yawa tun daga jam'iyyar Labour har zuwa jam'iyyar PDP har zuwa jam'iyyar APM. To amma bayan an ɗauko ɗaya bayan ɗaya sai aka tabbatar da cewar dukkan matakan da aka bi yayi daidai. Kuma babban abin shine akwai wasu korafe-korafen da aka kawo, kamar wannan da aka yi akan mataimakin shugaban ƙasa na double nomination. Ya kamata a ce an yi shi ne kamin zaɓe da wasu ire-iren su. Amma mafi kyau da abin da ya kamata 'yan Najeriya su yi murna da shi shine adalcin wannan hukuncin. Amma ka san wannan shine mataki na farko, sai an je kotun koli kamar yadda jam'iyyar Labour ta sanar za ta je. Don haka ba a gama kallon ba tukunna.
Tutun rami ya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya, saboda ka babu yadda za a ce waɗannan kwanaki sun karu. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1358 ne su yi sallamar sakin dukkanin waɗannan kujeru. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokan aiki Mustapha Nasiru Batsarin jihar Niger da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan baje bayanin gaskiya uru-uru. Ni Isa Loli Kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala maulana rasulullah. Nini naku Imam Usman bin Yusuf liman watu nabi sangawa na jihar Ashanti baki daya a kasar Ghana. Watu Allah subhanahu wa ta'ala yana mana kira da mukula da hakkin juna, kada mu bari gaba ya rasa tsakanin mu ko da ma wa'anda yake mu da su addinin mu ba ɗaya ba, saboda shi Allah yana gaya mana cikin aya na Alqur'ani yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu wa i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Kada ku bari gaba tsakanin ku da juna ya hana ku yi ma juna adalci. A sai nan ga Allah bai ce kar musulmi da musulmi ba, a sai ko da musulmi ne da krista, Allah yana kiran ku ku yi ma junan ku adalci, ku zauna zama na uwa ɗaya uba ɗaya, kuma zama irin na sinsiya madaurin ki ɗaya. Ku yi ma junan ku adalci, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah yana taimakon daula wanda take adila ko da ma ba ta bin Allah. A sai nan Allah bai ce yana taimakon daula wanda take musulma ba, saboda shi Allah yana kiranmu da babban murya kan wanga aya da musulmi da krista da ma waɗanda ba su da addini, mu yi ma junanmu adalci kuma mu zauna sun tsaya madaurin ki ɗaya. Da haka za mu samu zaman lafiya a duniya, kuma mu samu yanda muke so gobe kiyama. Amma wannan tana tucen wannan, wannan ma ya tuci wannan, shi bai kawo mana ci gaba. A sai Allah yana kiranmu ne mu so juna, mu yi zaman lafiya tsakaninmu da juna a duniya. Wannan shine abin da zai kai mu ita yanda muke so, saboda shi muna kiran ku dukkan mu baki daya a duniya da mu hada kai mu zama sinsiya a daurin ki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Dakarun Siriya da Kurdawa ke jagoranta sun sanar da kawo ƙarshen wani aikin da suka shafa mako guda suna yi domin kawo ƙarshen wani boron wata ƙungiyar cikin gida mai alaka da Kurdawan. Ya zuwa yanzu ƙasar Kanada ba ta nuna wata sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan ƙasarta da har yanzu suke tsare da tsaffin mayakan ISIS a gidajen yarin da ke ƙasar Siriya. A jiya Alhamis, Birtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsaye daga gidan yari bayan da ya ɓoye a ƙarƙashin motar da ke kai abinci.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can an jima da hantsi, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.